Esprit Saint-Thérèse. Nombre d'enveloppes trouvées 77. Nombre de bulletins ayant voté pour la motion de censure 01.
Honorable Dauda Muhammadu Marte kenan shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Niger ke bayyana adadin ƙuri'un ƴan majalisun dokokin da suka ƙi na'am da tsige gwamnatin Birjira Fini kan buƙatar tsige gwamnatin da wasu ƴan majalisun dokokin adawa suka shigar a gaban majalisar nan dai shafe tsawon wunin ji ana ta kai ruwa ranar da ta kaddama tsakankanin ƴan majalisun dokokin na adawa da suka sha gabatar da zarge-zarge gaban Prime Minister da wasu ministoci mambobin gwamnatin sa inda ko bayan amsoshin da shi Prime Minister ya bayar ga ƴan adawar bangaren masu rinjayen ma sun sha mayar da martani tare da ikrarin cewar adawar da su ƴan adawa suke nunawa yanzu a majalisa ta fara wuce kima ko rashin ta dai a cewar Honorable Lamido Mummuni dan jam'iyyar MNSD Nasara mai adawa su kam hakar su ta cimma ruwa
mun shika gurin mu ga ma jama'a abunda yake ciki wannan abun nan yana so a zauna lahiya ya kamata kowa ya zauna a wurin sa
wato ku yau gurin ku ya cika kenan
gurin mu ya shika kowa ya san ko menene yake cikin gwamnati lahanin da yake cikin sa
can da wajen karfe 12 na dare ne aka kawo karshen muhawarar tare da shiga ga dangadan zuwa jefa ƙuri'ar na'am ko akasin haka tsakanin ƴan adawar da masu rinjaye jim kadan bayan jefa ƙuri'ar ƴan adawar sun balle daga zauren majalisar tare da cewar an yi aron gizon ƙuri'u domin ƙuri'un da aka samu bayan jefa su sun fi ƴan majalisun yawa Honorable Tijjani Abdulkadiri shugaban rukunin ƴan majalisun dokokin jam'iyyun adawa ne da ake kira ARN
ai kun bi sau da kawa yanzu zabe ne aka yi sai ya kasance wa'anda suka yi zaben sun yi wa'anda kenan yawa mu kuna gani hatta da takarda wadda ake bada wadda ake cewa procuration an hana mu an su daga cikin mu da suka zo yau da sahan nan suka samu matsala saboda ba su jikin su suka janye suka bar procuration shugaban majalisa ya ce ba su da dama su yi zabe dan ba su ga mishi ba
a cewar dan majalisar dokokin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Honorable Zakari Umaru halayyar da ƴan adawar suka nuna a jiya ta wuce kima kuma abun kunya ne
ba inda aka yi aiki yau kasuwan ne a ruhe kowa ya aje aikin shi yana sauraron abin da zai wakana in aka kiyasta asarar da kasar Niger ta yi yau Allah ɗaya sun iyakata akan banza akan yohi wanda suka aza wannan takarda ba su tsaya ba suka saurari sakamako abin asha ne abin kumya ne
bayan ficewar ƴan adawar dai an sake sabanta zaben tare da samun ƙuri'u 75 da suka jefa ƙuri'ar kin amincewa da tsige gwamnatin Birjira Fini inda ƙuri'a ɗaya kawai ta ƴan adawa ta shiga to ko ya ji bayan ya tsallake rijiya da baibai shi Prime Minister a jiya a gaban ƴan majalisa
majority sun ce har yau suna bukatan wannan gwamnatin ta ci gaba da aikin ta wanda suka aje motion de censure kun ga dai abunda yanda sun kai sun kasa ko haka za a cewa tunda ba su yi majiran sakamakon ba suka tahi wato wannan kamar dai dama ana son a hana ruwa gudu ne ba damuwa ruwan ko gudu zai insha Allah
Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger